Set my reporting call board.
Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you.
Ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes.
Kibani loka chinki, koza wana raya adunia. Kibani tabachi mzamana liki, kinji masoya. Nide 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 naki, senki na kikuwa jinki azuchia. Wallahi na ya aranga mada senkini, habiri nintaria. Inatahimi kimakana, kinatasuri kinki kuhiwaya. Gosh, is a new simple light. I can send a very kima soya. Night at all by eating Jacosa and the Dachi associate media. Say Gashi Bandachi by the key, the banki keva eating Jacoda. I can kiss on the sucker chipia, sitting by the shade of Koda. The Sankis and Yamutua, sitting in a little Mirawa. Wayoni wayo duniya soyayya ta ni na mugun mamaya abinda ban taba sawa kaina ba gashi yau ina ta yin biya kowa ya rayu ya ce yake so amma ni na kasa bai daya na so abinda ban sanya zan ganta ba soyayyar zuciya Allah ya san na so ki tamkar in ci raina a duniya
Sute tamakar kace ranka gaba daya gashi ku kallon ka wata bare ma tai maka dariya dan Allah share ta ka jikar ka kama da ciwon zuciya tunda ba ta kai take ba ka daure kaman ce mu bar ta da duniya ni zan so ka ko ba ka so na mu rayu gaba daya